ินชิกิไม่เซ็งเฮซูจิยาอินาเดกิยาซาเนชาวิยาอินบายบิกิไม่เซ็งไอดูนิยาฮันทาจินิโซคาเดจิจิยามาซูฮิยามึงซาบาเดมิเดกิมาซูฮิยาวัลลาฮิเซเดกิKiyer deke zamu muradina, kiyer deke na bayi wasirina, kibana hankalin ki zozona, sama deke ya faalin ka dukiyata. I can't deny you, you're the one who used to make my day. Meet on the fire, when day su ya bata hati di.
Wayaushe ne,
zaki zama mali.
Wayaushe ne
ace da ni gidan ku in tintuba
wayaushe ne
za a bani ke in karo ki ba
wayaushe ne
auren mini da ke muradi hanta jini ba sa rabu da juna da kwar jini zakiSuna, wacan wata rana za kai ki har gidana Suna gani kin zama mallakina Ni zane rike alkawalin ki za ki rike nawa Nan share hawa yanki kin daina kokawa Ni zane zamu gatan ki ke za ki zamu nawa Farin ciki madubi kike na dubawaUsed to make my day meet on the fire when day su ya bata hadi
wayaushe ne
zaki zama mallaki na haba
wayaushe ne
ace da ni gidan ku in tintuba
wayaushe ne
za a bani ke in karo ki ba
wayaushe ne
auren mini da ke muradi
wayaushe ne
zaki zama mallaki na haba
Wayaushe ne
ace da ni gidan ku in tintuba
wayaushe ne
za a bani ke in karo ki ba
wayaushe ne
auren